ado banjane da baraki na suke shirin ta da waje suke shirin haune gida haba
ruwa ake
ba ruwa ake ba
hazo ake
ba hazo ake ba
shinko da ake
ba wada bane ba
domin nake ji
ai dis sautin da kanki danne
to ba gashi ba
haka
to ba gashi ba
haka dai
to ba gashi ba to ba gashi ba
saman
to ba gashi ba
sana
ji
mu
sana gani to ba gashi ba sarki ba gani ba mun ci gaba sona burga burga na ce kai to ba gashi ba nira ba gata ba moda ba gata ba baby me kyau ba gaso ba kasan da sarki ba kara ba balle ne kare baiwa ba ruwa ba balle ta zobe mugu ne ke habishi sai so kare soro na ake da nazo alade wata ce ta kada kanta ta kasa jan ajinta da sai ana ta jinta yanzu ana gudunta babban bakin da bonta haƙin tsohon mijinta to yanzu ba ta ji halle rabiyar take bi to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba
sana ji mu sana gani muke yi
to ba gashi ba
ciji ya tsaya
da matsala
dole uwar sa na gurin kar ka tsaya tanan bude idan ka kalli nawa ban sakaci da addu'a ba lalle kwanciyar buri lamboce ni ne kwance ta suke kariya ce sun seta ni sun bugo na goce su ba su san da war garin ba munan ba fushi muke ba wasa ne fa ba fada ba
emana
kan yaro ya zage baba dan mu ba mu san rashin sani ba mai bakin ciki daga bakai bakin cikinka masu hasada su ne masu karya doka
ruwa ake
ba ruwa ake ba
hazo ake
ba hazo ake ba
shinko to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba
sana ji mu sana gani muke yi
to ba gashi ba